Zaben cike gurbi na dan majalisar tarayya mai wakiltar Jos ta Arewa da Basa a jihar Plateau ya sanya jami'an siyasa da al'ummar yankin yin nazari kan alƙiblar siyasa kafin manyan zabubbuka na shekara ta 2023. Cikin jami'u 11 da suka shiga zaben, hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa ta ayyana dan takarar PDP ne a matsayin wanda ya lashe zaben. Wani kusa a jami'iyar APC a Jos ta Arewa, Alhaji Jamilu Baba, yace bai yi mamakin rashin cin zaben da jami'iyar APC ta yi ba.
An samu mu kuskuren ne daga su shugabannin jami'iyar na APC da kuma wayansu sun yi amfani da mai girma gwamnan jihar Plateau. An tursasawa mutane ɗan takarar da ba sa so. Kuma ki gane malama Zainab, mutane fa yanzu sun daina zaben mu jam'iyya, mutane mutum suke zaba sai sun san mutum, sun san alakar su da shi kafin su zabe shi. Shugaban kasa ma ya gaya wa shugabannin jam'iyyar APC a matakin na kasa, idan ba su daina kama karya ba, musamman gwamnonin cikin jam'iyyar APC, idan ba su daina wa mutane kama karya ba, to su tabbata da kansu in jam'iyyar APC za su kare da jam'iyyar APC.
A bangare guda kuwa, shi ma kusa a jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Honorable Bitrus Kaze, ya ce tun farko sun san cewa jam'iyyar PDP ce za ta lashe zaben.
Abin da ya faru a wannan zabe shi ne tikakkiyar ainihin siyasa da jama'a suka fito suka kada kuri'a yadda nan suke so. Saboda haka muna ganin yadda aka yi ma APC ta shiga gwamnati ai kuskuren PDP ne. Saboda haka idan PDP ta yi gyaran kayanta, mulki sai dawo gida. Daga yanzu dai APC ta shiga shiri ta tattare nata ta yi nata ta koma inda ta fito. Mulki kam dan Allah ya yarda PDP tana zuwa.
Shi ko dan takarar jam'iyyar PRP da bai samu nasara a zaben ba, Adamu Muhammad Alkali, yayi barazanar shiga kotu ne.
Akwai abubuwa da aka yi wanda sun saba dokokin kasa, sun saba dokokin hukumar zabe. Zamu kalubalanci haƙƙin ƴan wannan constituency din da ake neman a ko kuma aka nemi a dakule, domin kamar yadda kullum muke faɗa, mu ba muna fitowa bane dan kanmu ba, dan al'umma muke fitowa, kuma zamu kalubalanci wannan abu a gaban kuliya insha Allah.
Wani mai fada aji a karamar hukumar Jos ta Arewa, Alhaji Ali Promoter, yace abin takeici ne yadda aka samu sa'in sa tsakanin al'umar garin Jos da gwamnatin jihar.
To an samu nasara, an samu zaman lafiya, amma abin bakin ciki yanzu da aka zo sai kuma muna so mu warware wancan abin da aka yi na samu zaman lafiya da aka yi, saboda me? Saboda son zuciya da kuma kawo fitinu iri-iri wanda kuma muna ganin bai dace ba. Wanda yake mu mutum mutanen Jos ya kamata mu sani cewa ba mu da nuna wanda ya wuce Jos. Duk wani wa'anda suka zo Jos din nan suka zauna sun haifi yaya a wurin, amma har yanzu su ba su dauka su yayan Jos bane. Dan haka abin da za su yi a Jos ba za su je garuruwan su yi ba.
Wani mai fada a jiya karamar hukumar Jos ta Arewa kenan, Alhaji Ali Promoter, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.